Wannan mataki da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu ta dauka na cire talafin man fetur abu ne da ya jacece kuce a ciyoyi daban-daban na kasar musamman ma a tsakanin manoma da a yanzu haka suke samun tarjiya wajen kai kayan amfanin gona garuruwa daban-daban saboda ƙarin kuɗin man fetur. A shiyar arewa kungiyoyin manoma da dama sun hada kansu wuri guda a ƙarƙashin wata hamshakiyar manomiya wacce take zaune a California kasar Amurka Amina Temitope Ajayi domin su kai kansu ga gwamnatin tarayya saboda a kawo sabbin dabarun noma a kasar.
Nigeria they have something at their advantage. Arable land, human capital and they are very smart.
Anan Temitope ce take cewa Nigeria kasa ce da Allah ya yi wa albarka saboda tana da kasa mai kyau da za a nome komi kuma yayi kyau sosai ga kuma mutane masu hazaka.
I decided that I was going to build a cattle ranch academy. The tide has changed now. Nobody's talking oil again. We're talking agriculture now.
Temitope ta ce ta zo ne domin a taimaka wajen kafa wata cibiya da za ta kawo wa mata da matasa dabarun noma na zamani. Kuma tuni ta samu manyan manoma na kasar Amurka sun nuna sha'awarsu wajen sayen kayan amfanin gona da ake nomewa a Najeriya irin su dawa, waken soya da sauransu. Saboda haka an riga an samarwa kayan amfanin gonan kasuwa. Shugaban manoma dawa Muhammad Babayo Maina ya yi tsokaci cewa
mun ji dariya mai saboda mai an yi mana alƙawari da an shirya wannan tallafin za su sa harkan noma ne. Harkan noma kuma da kowa da kowa sababi ce. So ina ga ya zo akan gaba.
Shima Hassan Abubakar manomi ne. Ya ce akwai abin dubawa a harkar noma idan babu mai.
Ran da kake mai yayi tsada to tabbas zai taba harkan gona. To amma kuma in ya kasance abin an yi shi cikin hikima ta ganin cewa kudaden da aka kashewa ta wajen bada wannan subsidy za a sake juya kudin a saka a fannin gona kamar yadda ake fada. To inda ya tabbata ka to ina ganin zai taimaka ganin cewa rage wa manoma wahala wajen samun yadda za su yi aikin gonansu.
Shi kuwa Alhaji Abubakar dan Malikin Kebbi ya yaba ne da matakin kafa cibiyar horar da dabarun noma inda yake cewa
noman zamani ba shi ake Najeriya ba har yanzu. Noma ne wanda ya shaye za ka dauki injin, za ka dauki hawaya da sauran abubuwa ka je. To ga matsalar taki, ga matsalar mai, ga matsalar kayan noma. Tsakani da Allah noma zai raganta kwarai da gaske saboda kosan da lita tana 2000 din ma na 200 din ma. Wallahi talaka da yawa ba su da hali.
Manoma da masar hanta sun yi itifaki cewa idan an aiwatar da cire tallafin mai yadda ya kamata yana iya zama muhimmiyar gadon gwamnatin Tinubu wanda zai bambanta shi da gwamnatocin baya. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.